Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC mai mulki ya zama na musamman domin duba rahotannin tuntubar juna da tarurruka da suka yi da zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabannin jam'iyyar, hadda masu ruwa da tsaki kan yadda za a raba mukamin shugabancin majalisar dokokin ƙasa karo na 10. Bayan taron ne, Bala Ibrahim mai magana da yawun jam'iyyar APC ya shaidawa muryar Amurka cewa
shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu, inda ake sa ran sanata Akpabio shi zai rike. Mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma, inda ake sa ran sanata Jibrin Barau shi zai rike. Shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma, inda ake sa ran Tajuddin shine zai rike. Mataimakinsa kuma zai fito daga kudu maso gabashi, inda ake sa ran dan jihar Abia Kalu shine zai rike.
Su ma tsofin 'ya'yan majalisar dattawa sun yi wani taro na musamman, inda suka ce suna goyon bayan wannan zaɓi da uwar jam'iyya ta yi, kamar yadda jagoransu sanata Bashir Lado ya shaida mani.
A matsayinmu wanda muke majalisa a baya, muka ga ya kamata mu kira 'yan uwanmu tun daga wanda suka yi a Second Republic, mu nuna goyon bayanmu na farko, saboda yadda sha'anin ƙasa take, an san akwai harka ta zancen kudu da arewa, musulmai da kiristoci. Abinda muke so mu a nan shine mu ba da goyon bayanmu ga distinguished senator Godwin Akpabio, wanda muke ga kan cewon bangaren su na South South shine yake da experience, kuma shine a matsayin sa wanda yayi governor yazo yayi senator din nan, wato abinda muke kira ranking senator. Haka idan ka zo arewa musamman Northwest, babu wanda yafi senator Barau cancanta, saboda shi ma ranking senator ne, wato wanda yake kan wannan kujera hawa na uku kenan. So mu cancanta muke duba.
To sai dai wasu sabbin yan majalisa daga bangaren adawa irin su Inuwa Garba na jam'iyyar PDP daga jihar Gombe suna ganin ba a yi wa majalisar adalci ba
za mu yadda ko APC ko PDP ko ABGA ko NNPP ko LP ko waye ya shiga daki ya ce kawai ga abin da yake so, ba tare da yayi duba da bukatan da Najeriya take da shi. Za mu hada kai mu kawo wanda muka yadda zai iya, muka yadda zai hada kan yan majalisa domin zaman lafiyar Najeriya, muka yadda kuma ya san aikin, kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zantazuwa da bangaren doka.
Shi ma dan siyasa daga jihar Zamfara kuma mai fakin baki a al'amuran yau da kullun, Anas Abdullahi Kaura, ya tsokaci cewa
tsayar da wayannan shugabanni wayanda kasan nan ce a gaban su, al'umma kasan nan ne a gaban su, ba kansu ba kuma ba 'ya'yansu ba, sannan kuma ba suna yi domin wata manufa ta su ta gaba ba dan biyan bukata. Saboda dalilin da yasa ne wannan magana Hajiya Madina, mahi akasarin wayansu su dake neman shi wannan shugabanci wayanda suka fito daga wasu jihohi daban-daban sun munafici wannan tafiya, sun yi antipati.
Abinda ya dauki hankali shine cewa shiyar arewa ta tsakiya dai ta tsira da sanata Abdullahi Adamu, wanda shine shugaban jam'iyyar APC mai mulki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.